sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum barkarmu da wannan lokaci. Yanzu ma Sulaiman Muni Barma ne tare da Maryam Dauda muka sake shigowa a shirinmu na karshe a yau Alhamis 11 ga watan Mayu 2023. Bayan labaran duniya za mu nufi Najeriya inda ƴan bindiga suka hallaka wasu ƴan banga a jihar Neja. Idan ko muka leka kasar Ghana, kungiyoyin kwadago ne suka kuduri aniyar gudanar da zanga-zanga zuwa fadar shugaba Akufo-Addo domin nuna rashin aminta da abin da suka kira musgunawar da ake yi wa ma'aikata. Muna kuma da rahoto na musamman kan siyasar Najeriya. Kamar kowace ranar Alhamis, Abdulwahab Muhammad zai shigo da labarin wasanni, amma waɗannan duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. A yau Alhamis, kotun kolin Pakistan ta bada umarnin a saki tsohon Prime Minister kasar Imran Khan da yayi suna wanda kaman ban mamakin da aka yi masa tare da tsare shi suka janyo zanga-zanga a fadin kasar. A ranar Talata ne dakaran kasar na musamman suka tso keyar tsohon Prime Minister kuma tsohon tauraron wasan cricket dan shekaru 70 daga wata kotu inda yake jiran zaman sauraron kararraki a Islamabad babban birnin kasar. Suka sanya shi a cikin wata mota mai sulke. Magoya bayan Khan sun yi tarayyaye a wajen kotun kolin dan bayyana farin cikin su akan umarnin sakin Khan. Hukuncin ya kuma umarci kan ya gurfana a gaban wata babbar kotun tarayya gobe Juma'a daga inda aka kama shi ba bisa ka'ida ba. Kafin lokacin, babban alkali Atta Bandiyar ya umarci hukumomi su rike kan a wani masaukin baki na 'yan sanda da ke babban birnin kasar su kuma ba shi damar ganawa da iyalai da 'yan uwansa na kusa da lauyoyinsa. Sakataren tsaron Birtaniya Ben Wallace ya faɗa a yau Alhamis cewa Birtaniya ta tura wa Ukraine makamai masu linzami masu cin dogon zango don taimaka mata wajen yakar mamayar da Rasha ta yi mata tsawon watanni 14. Wannan dai shine karan farko da aka tura makamai masu linzami na Storm Shadow masu cin dogon zango na kilomita 250 zuwa Kiev wadda ta dade tana nema daga kasashe abokan hulɗarta na yammacin duniya. Wallace ya shaidawa 'yan majalisar dokokin kasar cewa yanzu makaman za su isa ko ma sun riga sun isa kasar amma bai bayyana adadinsa ba. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babban jami'in kare haƙoƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya Volker Turk ya buƙaci ƙasashen da ke da tasiri a Afirka da su lallashi ɓangarorin da ke faɗa a Sudan don kawo ƙarshen yaƙin da aka fara a watan jiya. Da yake jawabi a wani taron gaggawa na kwamitin kare haƙoƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya a Geneva, Turk ya ce faɗan ya jefa ƙasar da ke fama da rikice-rikice cikin bala'i. Na yi tar da yadda wasu da basu damu da rayukan jama'a ba ko haƙoƙin miliyoyin 'yan ƙasar su ke ta da hankali a cewar Turk. Faɗan a babban birnin Sudan ya yi muni a jiya Laraba, inda waɗanda suka shaida lamarin suka ba da rahoton kai hare-hare ta sama da harba gurneti da kuma jin harbe-harbe a unguwanni da dama. Sojojin Sudan a ƙarƙashin jagorancin Janar Abdel Fattah al-Burhan sun kai hari a wasu wurare a birnin Khartoum da kuma Omdurman da Bari. Sojojin dai na ƙoƙarin fatattakar dakaran RSF ne da ke ƙarƙashin jagorancin Janar Mohammed Hamdan Dagalo. Ƙasar Isra'ila ta kai hare-hare ta sama a zirin Gaza a cikin dare, hare-haren da suka hada da wani da safiyar yau Alhamis wanda sojojin Isra'ila suka ce ya kashe shugaban sashen kula da makaman rokoki a rundunar mayakan jihadin yankin. Hare-haren dai na zuwa ne a daidai lokacin da aka shafa kwanaki ana tashin hankali inda Isra'ila ta kai farmaki a yamma da kogin Jordan yayin da kuma mayakan Falasɗina suka harba makaman roka zuwa tsallaken iyaka. Jami'ai daga ɓangarorin biyu sun ce ƙasar Masar na ƙoƙarin shiga tsakani don cimma yarjejeniyar tsagaita wuta. Rikicin dai ya yi sanadin mutuwar Falasɗinawa aƙalla 23 tun daga ranar Talata da ta gabata, ciki har da wasu manyan kwamandojin ƙungiyar mayakan jihadi guda 3 da farar hula guda 10. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa a wani jawabi da ya yi ta gidan talabijin da yammacin jiya Laraba cewa babu wani ɗan Isra'ila da ya jikkata.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bar mu bude taskar rahotannin da harin da ya yi sanadin rasuwar 'yan banga a wasu kananan hukumomi biyu na jihar Niger, Nigeria. Mustapha Nasiru Batsari, gare ka.
Kimanin jami'an tsaro na 'yan banga guda biyar ne suka mutu a ciki har da wani kwamanda guda a sakamakon wasu harahare da 'yan fashin daji suka kai a jihar Niger, Nigeria. Rahotanni daga yankin Kumbashi a karamar hukumar Mariga da kuma Kafin Koro ta karamar hukumar Fai Koro duk a cikin jihar Niger sun nuna cewa maharan sun share yinin ranar Laraban nan suna tafka ta'asar su a waɗannan yankuna. Wannan mazaunin garin Kumbashi ne da ya buƙaci a saka sunansa. Ya ce a yanzu haka ma sun tsere daga garin.
Barayi ne suka shigo muna daga bangaren Kumbashi suka biyo mu burya mu ma da Allah da ya kiyaye suna bayan mu muna gudu mun yi so shambo muka huto muka yi so Rijau.
To nan kaman Kumbashin babu jami'an tsaro ne?
Akwai jami'an tsaro na kungiyar Hunters da aka aje wurin kuma suna bakin kokarin su duk ma mun ji an ce sun haɗa da su har sun kashe mutum biyar daga cikin.
A can garin Kafin Koro ma lamarin guda ne. In ji wannan bawan Allah da na zanta da shi ta wayar salula.
Za ka takaita magana da ni yanzu haka tashi kan sashi niki.
A cikin garin Kafin Koro?
A cikin garin Kafin Koro.
Amma dai ba su kashe kowa ba ko?
Yanzu ai ba mu san halin da ake ciki. Mu muna boye ne na kuma inda muka san ba wani wuri ne na boyo ba.
To yanzu ba jami'an tsaro ne?
Babu kowa babu komai.
Gwamnatin jihar Niger dai ta tabbatar da aukuwar lamarin harin na Kumbashi. Gama dai abinda gwamna Abubakar Sani Bello ke cewa a lokacin da yake zantawa da mataimakin Sufeto Janar na 'yan sandan Najeriya mai kula da shiya ta bakwai AIG Aliyu Garba Amina.
And it, this morning they came out in numbers around the Kumbashi area.
Yace da safiyan nan yan bindigar sun fito da yawa a shiyar Kumbashi kuma sun dauki sa'o'i suna musayar wuta da jami'an tsaronmu. Abin takaici ma daya daga cikin kwamandojinmu ya rasa ransa. Kuma ma har ya zuwa yanzu ba mu gama tantance adadin waɗanda suka mutu ba a duka ɓangarorin guda biyu.
We cannot really say the number of casualty on our side or on the side of the enemy being the bandits.
Mataimakin Sufeto Janar na 'yan sandan Najeriya mai kula da shiya ta bakwai AIG Aliyu Garba ya ce ya shigo jihar Niger ne domin tabbatar da ingantuwar tsaron. A saboda haka ya ce suna haɗa hannu da sauran jami'an tsaro domin magance ɓata gari. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari. A ƙasar Ghana ƙungiyoyin ƙwadago sun bayyana takaicinsu dangane da abin da suka kira musgunawar da ma'aikatan ƙasar ke fuskanta bayan da wani kamfanin China ya kori wasu ma'aikata ba tare da wata ƙwaƙwarar hujja ba. Faruwar irin wannan al'amari ya sa jagororin ƙungiyoyin ƙwadago suka ƙuduri aniyar kai koke gaban shugaba Nana Akufo-Addo domin yi wa tufka hanci. Ga ƙarin bayani a wannan rahoto da wakilin muryar Amurka Ridwan Abbas ya aiko mana daga Accra.
Da yake wani taron zanga-zanga da ke buƙatar a mayyada wasu shugabannin ma'aikatan cibiyar Sanusagul da aka sallama bakin aikinsu jawabi Atama Dr. Yauba ya ce ƙungiyar ƙadago ta CUC za ta tattara mambobin ƙungiyar kimanin miliyan 1.5 su yi zanga-zangan gama gari don danƙwasar da tattalin arzikin kasar. Yace lokaci yayi da za a sanya kafar wando daya da baki masu ma'aikatu da ke shige wa ma'aikatan Ghana hanci. Ya tabbata babu katako da gwamnati za ta yi game da wannan lamari. Wannan karo baki ɗayan haɗaɗɗiyar ƙungiyar ta ƙadago ta mambobi miliyan 1.5 za su yi maci zuwa fadar shugaban ƙasa ta Jubilee House. a kufa ado bai jin mu kuma ba sa son su yi wani abu game da wannan mu za mu yi wani abu akan sa kuma zan jaddada ba ruwan mu ko da nawa ko kashigo gana daga ko ina ne ba zai iya sayan ko da dan gana daya ba ciyaman kungiyar na masu hakan ma'adinai kai kuma sa jakare ya ce irin abu da aka yi wa shugabannin kungiyoyin kadagan nan su uku musgunawa ce karara kuma tilas a kawo karshen ta.
They have made up their mind that they want to get these guys out. They have suggested that
sun riga ya sun yanke shawarar yin waje da shugabannin nan sun yanke shawarar in ne yuwa ne za su biya diya ba abin da muke bukata kenan ba akwai abin da ya kamata kowane ma'aikaci cikin kasar nan ya sani shine hali inda masu ayyuka ke yanke shawarwarin kore ma'aikaci daga aikinsa ba da dalili ba ko commission da aka kafa ta nuna babu laifin da sun kai to menene yayi zafi haka abin sani shine da yawa irin haka na faruwa mutanen nan ɗan China suna wulakanta ma'aikatan su ɗan Ghana su kuma tafi tripalo ba abin da aka yi musu wannan dai ya kamata ya zama ƙarshe. Babban maratakaddar kungiyar masu hakan ma'adinai Abdulmumuni Bana yayi dubi ne da yadda aka sallame mutanen uku yace abin takeici ne cewar manejojin cibiyar sun sallame su bayan sun yi nasarar zabar da aka yi musu a matsayin chairman secretary da mataimakin secretary. Mr. Bana yace za su yi duk iya kokarin su tabbatar an maida shugabannin kungiyar bakin aikin su shin wannan lamari zai kuwa haifa da ta mai ido kuwa ganin irin hali da kasar ke ciki tambayar da nayi wa Mansur Abdul Kadir kenan
kamata yayin sai yin gaggauta ta cikin maganan don ta hanin wannan abin faruwa saboda haka ya faru akwai bangarori na gwamnati da yawa da su ma suke da korafi kuma an bude musu kofar kin da su yi su ma su yi nasa zanga zanga wanda zai kawo fitina mun ta lura da abin da ya faru Lebanon na zanga zanga da makamantan su har sai yanzu kasan ta sai wani hali na haulai da aka wanda gwamnatin nan tun da wuri ta tashi ta yunkuri ta hana wannan abin faruwa har wayannan suka fara to sha Allah ina jin bawa maki wayancan kuma su masu kawo nasu kan su kuma ba gari ya rinca dike
Radwan Allah Muktar Abbas sashin Hausa na muryar Amerika Accra Ghana
a gaida Radwan Abbas kafin mu ci gaba ga wannan sako
saka mai wuya
ya za a yi kasa daya suna ji shugaba fada kasa daya ne ba yanda za a yi a raba kasa ya za a yi kasa daya ya zama da tuta daban-daban kudi daban-daban yanzu kuma lawyoyi suka fito suka ce suna son common law
ku kasance da gogon naku Aliyu Mustafa Sokoto domin jin wannan fafatawa
yanzu kuma ga rahoton musamman wanda Zainab Babaji ta hada mana akan dambarwar siyasar Najeriya a yayin da ake shirin kaddamar da sabbin majalisu bayan zabukan da aka gudanar a kasar
masu ruwa da tsakiya siyasa daga shiyar arewa ta tsakiya sun kalubalanci tsarin da jam'iyyar APC ta yi na raba mukamai a majalisun dattawa da na wakilai jam'iyyar APC dai ta tsara yadda take bukatar ganin shugabancin majalisun dattawa da na wakilai sun sami wakilcin shiyoyi daban-daban na kasar ne a majalisa ta 10 da ake shirin kafawa a Najeriya a sanarwar da ta fitar kwanan nan jam'iyyar ta APC ta bayo shiyar kudu maso kudu shugabancin majalisar dattawa inda ta zabi tsohon gwamnan Akwa Ibom Senator Godswill Akpabio sai kuma ta ba shiyar arewa maso yamma wato Honorable Tajuddin Abbas daga jihar Kaduna a matsayin wanda take so ya zama kakakin majalisar wakilai sauran mukaman da suka hada da mataimakin shugaban majalisar dattawa APC ta zabi Senator Barau Jibrin daga jihar Kano yayin da ta zabi Honorable Ben Kalu daga jihar Abia a matsayin mataimakin kakakin majalisar wakilai to sai dai hakan bai wa wasu ƴan siyasa daga shiyar arewa ta tsakiya dake kunshe da jihohin Neja Kogi Kwara Nasarawa Filato Benue da babban birnin tarayya Abuja dadi ba saboda ba a kasa mukaman da su ba Alhaji Jamilu Baba usa jami'ar APC a Najeriya yace shiyar arewa ta tsakiya ta bauta wa jami'ar APC bai kamata a saka mata da rashin bata mukamai a majalisa ba
a gaskiya wannan tsari da jami'ar APC yayi yazo mana da mamaki a matsayin mu na yan jami'ar APC da muke nan shiyar arewa ta tsakiya kabila da kuwa idan ana maganar tsare-tsare ne na rabon mukami musamman abin da ya shafi mukami na wanda ya shafi na shugabancin majalisu da na tarayya da na dattijai kuma da na wakilai ya nuna cewa ita jam'iyyar APC bata ji dadin irin gudunmuwar da muka mata ba sabila da asiyoyi shida da muke da shi a Najeriya inda jam'iyyar APC ta fi samun kuru'u shine ashiya ta arewa maso yamma sai kuma arewa ta tsakiya sannan kuma muna da jihohi wanda jam'iyyar APC take da gwamnoni guda biyar a ciki daga cikin jihohi guda shida a ce kuma an kame an ce kuma ba shi a arewa ta tsakiya to wannan tsarin gaskiya ba mu yarda da shi ba kuma ba za mu yarda da shi ba
to yanzu ku menene ainihin korafin ku
korafin mu shine na farko shine matakin da jam'iyyar ta dauka na cewa ta tura kakakin majalisa na wakilai ya koma arewa maso yamma wannan mu mutane mu ba mu yarda da shi ba mutanen arewa ta tsakiya kuma ba za mu taɓa yarda da shi ba su sani cewa fadar su ba shine lalle abin da zai faru ba sabila da an baki manta ba irin haka suka yi a shekara ta 2015 aka zo aka yi irin wannan jam'iyyar APC ta shiga matsala so yanzu waɗanda suke so su dawo da wannan matsalar suna so su sake sa gwamnatin ne a cikin waccan matsalar da ta faru a 2015 so su kyale 'yan majalisu su zaɓi daman haƙƙinsu ne su zaɓi waɗanda suke so sabila da akwai 'yan takarkaro su 'yan majalisun nan sun san wane ne zai shugabance su amma waɗansu mutane su zauna su ce su kaɗai sun ɗau mukami sun ba wata wani wannan ba daidai ba ne kuma wannan ba demokaradiyya ba ne kuma ba za mu yarda da shi ba.
Tun farko jam'iyyar APC ta ce ta yi hakan ne don samar da zaman lafiya da ci gaban Najeriya. Zababban sanata daga shiyar Nasarawa ta yamma Ahmad Aliyu Wadada ya ce kason da APC ta yi rashin adalci ne.
Ko da yake mu as a caucus daga nan Senate daga arewa maso tsakiya tuntuni mun riga mun faɗi matsayinmu cewa mu da abin da muke bukata abin da muka tsaya mata kenan mataimakin shugaban majalisar dattawa wato deputy senate president shi yasa da yanzu jam'iyyar APC ta fitar da wannan shirye-shiryen nata muka rubuta wasiƙa wato abin da ake kira open letter wato wasiƙa ta shugaba amma da za ta kasance bayyananniya muka rubuta wa shi shugaban jam'iyya ta APC wato sanata Abdullahi Adamu a Turakin Kefi cewa mu a matsayinmu na caucus na North Central na tenth Senate mu ba mu yi farin ciki ba ba mu yarda ba mu arewa ta tsakiya mun yi duk abin da za mu yi tun mulkin soja ba abin da arewa ta tsakiya ba ta yi ba don tabbatar da zaman lafiya da ingancin siyasar Najeriya. A wannan kuma zaɓe da aka yi, arewa ta tsakiya ta ba da fiye da kashi 47 na ƙuri'a. A ce kuma abin da aka saba rabawa wanda ake bawa inda ma ba su yi ko me yasa aka ɗauki yanzu shugabanci na majalisar dattawan aka kai kudu maso kudu. Amma saboda yanayin da ƙasa ta samu kanta aka ce ya kamata a kyautata don a samu zaman lafiya to mu ne za a yi mana abin da aka ga dama don ba damu da mu ba don mu muna da fahimta don mu muna son zaman lafiya kullum kuma sai a ɗauki hannu a yaɓa mana taɓo a fuska ko ƙasa a fuska ba mu yarda ba matsayinmu kenan za mu yi duk abin da za mu yi iya daidai gwargwado mu ga cewa mun kare mutuncin al'ummarmu da suka zaɓe mu. Don mu zo mu kwato musu yanci.
To amma ranka ita dai baka ganin kaman da yake arewa ta tsakiya din nan tana da shugabancin jam'iyyar APC a ƙoluwa. Baka ganin kaman shi yasa ita APC tace to gara dai arewa ta tsakiya ta dakata tunda dai tana da
shugabancin jam'iyya daban da shugabancin majalisa. Idan ana wata abada yau za ta kasance na neman ta hanyar shugabanci kare arewa ta tsakiya a ɗakin taron majalisar dattawa shugaban jam'iyya zai kasance a wurin ne in kuma ya kasance a wurin duka 'yan jam'iyyar nashi ne ni da nake magana ba dan APC ba ne
tabbacin nan da ake yi su 'yan majalisar nan su ne za su gudanar da wannan zaɓe mai kake fatar gani
abinda muke gani muna nema da farko tukuna muna son a yi adalci don adalci ke kawo zaman lafiya abinda muke kirawa yanzu a ba wa arewa ta tsakiya matsayin kujeran mataimakin shugaban majalisar dattawa in wannan ba ta yiwuwa to mun ce a dawo da kakakin majalisa zuwa arewa ta tsakiya. Idan kuma ba hakan aka yi ba, to shikenan kamar yadda kika faɗi, za mu ci gaba da hidima da ɗan uwanmu. Idan aka shiga zaben, abinda ta bayyana za ta bayyana.
Wani mai faɗa a jiya kungiyar da ke tada tsimin mutanen arewa ta tsakiya, wato North Central Renaissance Movement, kuma ɗan takarar gwamna a jami'iyar ADC a jihar Plateau a zaben da ya gabata, Honorable Nandi Solomon Chendang, ya ce rashin samun shugabanci ne ya sanya shiyar ke baya a ɓangaren ci gaba.
Kin duba ba wani babban ma'aikatan da yake nan North Center wanda ake cewa mutumin North Center ne ya kawo wannan abu da aje kutar Sirolimi, ba karamin ma'aikata ba ne za a yi a samu a wannan wurin. To in ba ka da representative a wani babban wanda zai kawo maka hannun abin da kai kake so a wajen region ɗinka, most especially a North Center. Mu ba mu san ko tiyaya ne ko kuma ba a so gan ci gaban mu a North Central ɗin, ko mu mun kasa ne ko ba mu da ilimi wanda za a ba mu wannan manyan kujeru na shugabanci a Nigeria ba.
A majalisa ta tara an ba ku mataimakin shugaban majalisan wakilai.
Kai ko wasu ne man kika tafi ba hanya ba wasu din ba Hajaju. Ballan ma kici a kama na manyan ma'aikata. Shin me zai sa ba za a ba mu na gaban ba sai a ce mun a ba mu na mataimaki? Hajiya, in za a gaya gaskiya, Nigeria tana zama a North Central ne. Ko kinki ko kin so duk abin da za ka yi a Nigeria sai ka zo Abuja. Abuja kuma shine ainihin cibiyar gwamnati ta Nigeria. So me zai sa ba za a san muhimmancinmu ba? Ai, mu mun kawo wayansu manya-manyan guduma sosai a Nigeria wanda kika san dai a shekaru aru-arun da suka wuce mu yi ababe masu kyau wanda ya kawo babban tasiri. Ire-iren su Yakubu Gowon daga nan North Central ne wanda sun kawo zaman lafiya a Nigeria. Ire-iren su kamar su Chief Solomon Dabshillar wanda ke sun dai mutumin jihar Plateau ne wanda sun kawo demokradiya a 1990. Gaskiya muna fata shi shugaba mai ci na Allah ya yi na annabi ya tuna da mu a nan North Central don muna son a yi da mu a dama da mu ma.
Tuni ma dai wasu 'yan takarar kakakin majalisar wakilai da suka hada da Yusuf Adamu Gardi, Muktar Aliyu Betara, Ahmed Idris Wase, Alhassan Ado Doguwa, Sada Soli, Maryam Onoha da Aminu Sani Jaji suka kalubalanci shugabannin jami'iyar APC kan matakin da suka dauka. 'Yan takarar masu lakabin G7 sun sha alwashin bijirewa duk wani yunkuri na tilasta shugabanci a majalisar wakilai ta 10. Lokaci ne kadai zai warware wannan matsala da samar da shugabannin da za su yi adalci wa 'yan Najeriya. Zainab Babaji, Muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Kada shafa, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga Abdulwahab Muhammad da labarin wasanni.
Wasanni a takaice.
Mai saurare, barkanmu da sake saduwa ta cikin shirin takaitattun labarin wasanni. Cikin shirin namu akwai tattaunawa ta musamman da na gudanar da sabon shugaban kungiyar alƙalan wasan ƙwallon ƙafa na Najeriya wanda aka zaba a watan da ya gabata. Ga somin tabi nan.
Wannan ba abu ne na rana ɗaya ba. In ka lura shekaru hudu baya aka fara samun wannan canji wajen alƙalan wasanni a Najeriya. Tun daga league wanda club da ake tafiya tana da in tana da team nata tana da komai da ta je da ta ci a waje kuma da ta zo ci gida.
Sai a dakunce mu domin jin ci gaban tattaunawar. Yanzu za mu waiwaci ƙwallon ƙafa a ci gaba da fafata da ake gasar cin kofin nahiyar Afirka ta 'yan ƙasa da shekaru 17 a jiya. Ƙasar Senegal ta yi cin kaca wa ƙasar Afirka ta Kudu da ci 5-1, a yayin da ƙasar Morocco ta lallasa ƙasar Algeria ci 3-0. A yau kuma Alhamis, ƙasar Najeriya za ta fafata da ƙasar Burkina Faso da misalin ƙarfe 8 na yamma. A ɗaya gefen kuma ƙasashen Mali da kuma Congo su ne za su fidda raini a tsakaninsu da misalin ƙarfe 5 na yamma. Yanzu kuma hira da shugaban kungiyar alƙalan wasan ƙwallon ƙafa zai ci gaba. inda zai fara da gabatar da kansa kamar haka.
Sunana Zubairu Sani, wanda aka yi sani da FIFA, sabon zaben ɗan shugaba na alƙalan wasanni na Najeriya shine NRA.
Haka ne.
Wanda aka yi ranar 29 ga wata da muka fita watan hudu.
Haka ne. To kafin mu fada cikin hirin zan maka fatan alheri da kuma murna bisa wannan mukami da ka samu.
Na godiya.
Yanzu kane sabon shugaban alƙalan wasanni wato referee sakan na Najeriya.
Na haka.
To yanzu me ka sa gaba?
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Na man ni sabon alƙalin wasa ne wanda har na kai kololuwa shine matsayin FIFA na shekara 10 kafin na daina hura na resign. Bayan na resign ina aiki da Nigerian Football Federation as a consultant kuma aka tsara daga martaba na zuwa secretary committee aka daga martaba na zuwa ina rike da office ne lura da harkokin alƙalin wasanni na ƙasa shine babban office namu na Nigerian Football Federation. Saboda haka ni kuma nayi mataimakin shugaba na wannan kungiya na shekara 8 wanda Alhaji Tade Aziz ya sauka kai kenan yanzu. So ni cikakke ina da masaniya kan menene matsalolin kuma cikin don Ubangiji mutane sun imani haka sun ya ka daga gaba daya ta bani goyon baya kuma aka zabe ni dan na shugabanci wannan kungiya na.
To ganin dai cewa alƙalanci na wasanni abu ne wanda yake har yanzu a Najeriya ake ta ganin bamu kai ga matsayin da yake hukumomin kwallo na duniya suke da su zakulo ɗan Najeriya su ba su wannan wato wakilci ba. Kenan yanzu da yake kana da daddan sanin irin wannan abubuwa, ya zaka tsarkake sha'anin alƙalancin wasanni a musamman kwallon kafa?
Wannan ba abu ne na rana ɗaya ba. In ka lura shekaru hudu baya aka fara samun wannan canji wajen alƙalan wasanni a Najeriya tun daga league wanda club da ke tafiya tana da in tana da team nata tana da komai da ta je da ta ci a waje ko da ta zo ci gida.
To wannan ba shine ƙarshen tattaunawar ba, za mu ci gaba a sati na gaba da yardan Allah. Abdulhamid Muhammad wani Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Shirin namu kenan a yau, amma kafin mu karkare ga Maryam da tushen muhimman kanin labarai.
A yau Alhamis, kotun kolin Pakistan ta bada umarnin a saki tsohon Prime Minister kasar Imran Khan da yayi suna, wanda kaman ban mamakin da aka yi masa tare da tsare shi suka janyo zanga-zanga a fadin kasar. A ranar Talata ne dakaran kasar na musamman suka ci sokiyar tsohon Prime Minister kuma tsohon tauraron wasan cricket dan shekaru 70 daga wata kotu inda yake jiran zaman sauraron kararraki a Islamabad babban birnin kasar. Suka sanya shi cikin wata mota mai sulki. Sakataren tsaron Birtaniya Ben Wallace ya faɗa a yau Alhamis cewa Birtaniya ta tura wa Ukraine makamai masu linzami masu cin dogon zango dan taimaka mata wajen yakar mamayar da Rasha ta yi mata tsawon watanni 14. Wannan dai shine karan farko da aka tura makamai masu linzami na Storm Shadow masu cin dogon zango na kilomita 250 zuwa Kiev, wadda tarihi tana nema daga kasashe abokan hulɗarta na yammacin duniya. Wallace ya shaidawa 'yan majalisar dokokin kasar cewa yanzu makaman za su isa ko ma sun riga sun isa kasar.
To masararo, da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Sai kuma gobe da asuba ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kafin nan za ku iya garzayawa dukkan shafukanmu na sada zumunta da suka hada da Facebook da Twitter domin samun ƙarin bayanai da rahotanni da kuma yin tsokaci ko ku aiko da sakonni ta hanyar email ta sashen Hausa @voanews.com. Kuna kuma iya sake sauraron shirin a shafinmu na internet voahausa.com. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta karanto labarai da Dadi Balawai da ya hada shirin, Suleiman Muni Barma ke ce da ku mu kwana lafiya.